my country believes very strongly that democratic process goes hand in hand with basic freedoms and fair treatment for all, according to the rule of law. And we strongly believe in the principles of free, fair, transparent, and credible democratic process and elections, before, during, and after elections.
Mukaddashin jakadan Amurka a Nigeria, Mr. David Young kenan a Ghana washi da yan jaridu lokacin wata ziyara da ya kawo garin Kaduna ke cewa kasar Amurka ta yi amanna ne da cewa tsarin demokradiya na tafiya ne kafada da yancin dan adam da kuma yiwa kowa adalci bisa bin tsarin doka sannan kuma Amurkan ta yi imani da tsarin demokradiya da zabe na gaskiya da adalci kafin lokacin da kuma bayan zabe game da ziyarar shi Kaduna da wasu jihohin arewacin Nigeria kuwa mukaddashin jakadan Amurkan a Nigeria Mr. David Young cewa yayi
I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities are touched by this kind of violence farmers and herders people of all ethnic groups Muslims and Christians all are touched by this kind of violence And again, it's a tragic loss.
Ai wannan ziyara ta wajar Kaduna na fahimci ala are ko ta tashin hankulan da aka samu sai shafukan dukkanin al'umma tun daga manoma makiyaya kabilu daban-daban musulmi da kirista da dukkanin wasu jinsi fa wannan rikiciya saboda haka na fahimci wannan batu na da rikitarwa kuma babu wata maslaha a takai tsaye cikin sauki amma hanyar da muke ganin za ta iya zama mafita ita ce hada karfi da karfe don murkushe dukkanin mutanen da ke tada fitinu da yadda duk wanda aka kama da laifi doka za ta aiki a kai shi mun san dai gwamnati na kokari matuƙa amma saboda irin asarar rayukan da ake akwai da buƙatar gwamnati ta
fara We know the government is making good efforts and trying hard on this, but obviously because of the tremendous loss of life, more needs to be done.
Mr. David Young din da ya ziyarci jihohin Plateau, Zamfara da Kaduna a arewa maso yammacin Nigeria ya ce akwai buƙatar kirkiro ayyuka na ci gaba domin samarwa da matasan wannan ƙasa aikin yi kuma sanin muhimmancin wannan ne in ji jakadan Amurka a Nigeria ya sa ƙasar Amurka ta haɗa gwiwa da Nigeria wajen inganta fannonin ilimi, lafiya, tattalin arziki da noma da sauran ɓangarorin da za su samarwa da matasan ayyuka yi a wannan
To envision a better future so young people do not go into criminality.
Mr. David Young yace ba zan so yi wa tsaro a garuruwan Zamfara kudancin Kaduna da Plateau da Borno da Benue cinikin gora ba saboda na fahimci akwai wasu bambance-bambance amma dai duk da haka akwai buƙatar taimakawa mahukuntan da ke aiki a bangaren tsaro a kokarin su na tabbatar da an samar da tsaro.
I'm not trying to make sweeping judgments about all these different violence because it's different, obviously, in Zamfara, from southern Kaduna, from Plateau, from Borno, Benue. These are different situations. But I think the principle applies that law enforcement needs to be supported and the brave men and women who perform law enforcement functions need to be supported in their efforts to guarantee security for all Nigerians.
Ana sa ran wannan ziyara ta jakadan Amurka a Nigeria Mr. David Young dai za ta taimaka wajen ƙara kyakkyawar alaƙa tsakanin Nigeria da Amurka musamman ma dai game da zabe na gaskiya da kuma tsarkake tsamin tsaron da ake fama da shi Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria